ديني ولا لي حق قدري مقدار الأزم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي. ورضي الله تعالى عن غوث الأغواس قلوب الأقدام فريد دهري على الإدلاجي حاتم الأتمين أبو إسحاق على جبرائيل ياس. ورضي الله تعالى عن شيخهم وربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية. ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعرف بنظرة تأتي لنا بزفر. اللهم لا لدف أسألك اللطف فيما جرى بالمقدر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والعبد لله وما جئكم من نعمة فمن الله. من كما دا يا قوتة الحقائق بتعرف بي حقيقتي حضرة المحمدية yanzu zamu shiga jawharatul kamali. Jawharatul kamali zamu fasarta wanda Shawti Jani radiyallahu ta'ala anhu yiban ga yadda take Abu jawharatul kamali yaqutatul haqaiqi salatul gaibiyya wannan salatayya daga hannun Shawti Jani ne imla'in su Shawti Jani ne ya samu daga hadarin Sayyid Lujudi wannan guda uku salatul fatih ba daga hadarin Shawti Jani bane, daga hadarin Sayyidi Muhammad al-Bakri ne, amma bayyanarta da abubuwan da ke cikin ta an tumbatsu wa hadarin Shawti Jani radiyallahu ta'ala anhu. Haka fuyudat an fito masa da abubuwa daban-daban kamar yadda Ismullahi al-Azim ya zo daban-daban-daban-daban-daban-daban, amma Ismullahi al-Azim din guda biyu wanda suka fi hadarin Sayyid Lujudi da hadarin Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Sayyid Lujudi karramallahu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wayannan daban suke, zaka duk sun fito a cikin Ismullahi al-Azim, saboda haka kowanne akwai abubuwan da akai, amma dukkan yawancin Ismullahi al-Azim babu isman da wanda manzalla bai warware wa Shawti Jani ba, wannan Ismullahi al-Azim ne amma a hadarin Sayyidina Rasulullahi, wannan Ismullahi al-Azim ne amma a hadarin Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, wannan, saboda haka a cikin asrarin dariƙan duniya gabaki ɗaya babu wanda aka warware masa komai kamar yadda aka warware wa Sayyidina Shehuna Ahmad bin Muhammad at-Tijani, saboda haka ta tana da abubuwa kwarai da gaske, saboda lemanta leman tutan faida tana hannun Shawti Jani ne, tutan faida komi ya tabbata a hannun Shehu Tijjani ne irin wannan, saboda shi ne a hadaran jabarutiya. Hadaran jabarutiya zai yi, in Allah ya so, zai yi bayanin, zan fito da bayanin yadda abubuwan suke, watakila don sake fitowa da yanayin yadda abubuwan suka tafi, don abubuwan suna da yawa ne. Kowane ɓangare in ka ɗauke shi, yadda za ka tafi da shi a gane menene manufan abu, to daban ne kuma. Allah ka taimake mu. Amma yanzu za mu karanta sharhi na biyu, shi ne jauharatul kamali. Sharan jauharatul kamali fi madahi sayyidur rijali, shi kuma fi madahi sayyidur rijali shi ne jauharatul kamali. Wancan kuma bi ta'rif bi haqiqatul muhammadiyya, wannan kuma salatul gaibiya, shi kuma ala hadarati ahmadiyya ne, akan manzala kiransa da ahmadu. Wannan muke wuce baya haqiqatul muhammadiyya, wannan kuma sayyidur rijali. Kujeran daban-daban ne, kowane gida in yazo to sunan shi daban, kowane gida in yazo sunan shi daban. To wannan dai mun ji, mun kuma gane abinda muka gane, watakila wanda suka fahimta sun fahimta, wanda sun gane sun gane, wanda suka samu tarike sun samu tarike, da inda aka jona su akai. Kuma abinda ya rige mutane kawai ayi aiki ne, ayi aiki, aiki ne ya kamata wa ɗan ɗariƙan Tijjaniya, ba hira ba, aiki da tafakkuri, aiki da tafakkuri. Kai salati wa manzala, kai tafakkuri, me ka fahimta akan annabi, shi ne kawai aikin, me ka fahimta akan annabi, da shi ne ake tafauƙi rijalu. Allah ka bansa jawhara. Ga yadda Shehu Tijjani ya fara magana kai, bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina, tsira da aminci Allah su tabbata ga shugabanmu Muhammadin, annabi Muhammadu, wa ala alihi wa sahbi, da alayensa da sahaban sa, wa sallama taslima. Alhamdulillah, shi alhamdulillah nan kalma ce wadda kake ganin ta kamar mai sauki, ko haka ne? To alhamdulillah ma'ana alhamdulillah ne, ahmadu lillah, lam din aka zafe. In ka bar shi kuma alhamdulillah, kofan aljanna guda takwas ne, duk lokacin da kace alhamdulillah an bude maka kowane, ka shiga yanda ka ga dama, ka shiga yanda ka ga dama. Karatun gashi nan kaman wuri yankacce, amma kuma shi ne sirrin, saboda shi wa sirrin la yanalu inda al-ijhar. In ka duba alhamdulillahi, in da ka saukar da shi a mawazinul qisti, to za a gabin mamaki. Allazi fataka fi kunni al-ghaibi, wane alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga wanda ya fasa ko ya raba, fi kunuhi lgaibi, cikin kunuhu ba a sani sa, shi ne ma'ana kunuhu haqiqa, haqiqatu lgaibi shi ne kunuhu lgaibi, bi ma'ana ba a sanin yaya abu yake cikin wanda yake. Ratakul kainati, aka kikkita ratakal kainatu, duk wani kainu, duk wani kaunu da ya kasance, duk wani kaunu da ya kasance ya fito ne cikin ratakul kunuhu na gaibihi sallallahu alaihi wasallam. waja ala asluha, aka sanya Allah ya sanya asalinta, wa nash'atuha mafaranta, nurun haqiqatu sayyidina Muhammadi, shine hasken haqiqan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wato gaibi, kunhi lagaibi, fataka kunhi lagaibi, rataka alkainatu, bimana tsallan duniya gabaki daya daga cikin Annabi Muhammad ne. Tsallan duniya hadda kai da komi ya fito ne min kunhihi, daga nan ne. Fakana asal mawjudati, sai dukkan kaunu mawjudati kasantatu gabada, sai suka zamo sun samu. Fa wajada minha, Ubangiji ya samar da ita, bi kudratihi alqadima, da kudrasa alqadima qadimiya. Wa kalimatuhu alazaliya, da kalmansa ta azal. Fitratu Adam, shine kirkiro Annabi Adam. Waja'ala shakaluhu, sai ya sanya kamaninsa. Suratul alami, sai da muka mansura na alam gabaki da sura ne na alam. To waye alam din? Wa suratu adam min surati inna Allah khalaqa Adam. To kaga yarji'u ila Allah ne? To kaga ne, saboda inna Allah halaka Adam, Allah ya halicci Annabi Adam, ka gani? Ya ashe Annabi Adam halitta ne. Ala suratihi, to lamirin yarju ila surati Muhammadin ne. To wannan Muhammadin alam ne, shine alam ne. Wallamu al-asma'a kullaha, sai aka sanar da shi sunaye duka. Waja'alahu, ya sanya shi min jamil barriyati, daga dukkan baru hulasatiha, aka yi hulasanta. Wasafwatiha, zababanta. Wa akharaja min unsarihi al-arwahi, daga cikin unsiri na Annabi Muhammadu, aka fitar da al-arwahi, ruhuna. Wa zuriyati, aka fitar da zuriya. Wa ashbahun, aka fitar da gangan jiki. Wa tara minha, sai aka zaba daga cikin wannan unsirin da ruhin da zuriyan da ashbahin, safwatul anbiya, zababbun annabawa. Wa rusul, da manzanni. Wal awliya, da waliyai. Bir risalati, su kuma aka ba su risala. Wal wulayati, su kuma bangaren wulaya, bangaren walitar. Wal himayati, aka kiyaye su. Wal inayati, kuma aka ba su inaya. Wa khatabahum, sai Allah ya yi musu magana. Bi khidabihi al-azali al-abadi, da irin maganarsa ta azal abad. Wa kallamuhum, Allah ya musu magana. Bi kalami al-ihadi, da magana irin ta kewayewa a sarmadi, wanda daga ji babu ba tsayawa, ba madakata. Li'uda bihi ibadihi, dan ya maida bayinsa. Ila khidmatihi, ciki su zamo abdullahi wa rabbu. Ibadullahi kenan ko? Wa shawwaqahum, Allah ya sa musu shauki. Fi cikin cikinsa. Ila qurbi, su nemi kusanci da shi. Wa mushahadatihi, da kuma neman ganinsa. Mushahada, in baka ganshi ba, anta abudallaha ka annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, in baka ganshi ba to ka san yana tare da kai, yana gurin da kake. Shine aka yabo yace mutun yana gane ma'arifa ce in aka ce mutane biyu sun yi suka samu damuwa sai ka ji an ce Allah yana gani kaga ayan san yana gani ko to ashe ka san yana tare da kai kenan to amma a magana ake fada sai an shiga danjiya tukunna ake cewa Allah yana gani ma'ana ka san yana tare da kai mushahada kenan jin yana tare da kai shine mushahada jin Allah yana tare da kai shine mushahada an yi wa mutum ƙarya zaka ji ace ai Allah yana gani amma da bai san yana gani ba amma a wannan muhallin ya san yana gani saboda yana neman taimakon sa to li'uda dan a maida mutum ya gane waye shi li'uda bihi ibadi ila khidmati wahtara min bainihim ya zaba min bainihim a tsakanin su fil azal tun azal a cikin su ya zaba ruhul mustafa Annabi Muhammad shine grade 1 wa karamuhu Allah ya girmama annabin da maqamul mahmudi da maqamul mahmudi wa darajatul ula aka bashi kuma daraja al ula madaukaki wa kamalul istifa aka bashi cika na zabi wa hadabuhu Allah ya masa magana bi asharafi kalami da mafi daukakan zancansa wa karam furqanihi da mafi girman rabuwansa allazi huwa maknunu asrari zati shine maknun ha wato taska na sirri na zatinsa ya bashi wa alwani sifati da launonin sifofi daban-daban aka bawa manzo Allah wasma'ihi da sunaye daban-daban aka ba sayyidina rasulullahi kai wa ajaibu ulumihi algaibiya akwai ajaibu na ilimin sa na gaibu duk an bawa manzo Allah wa garaibu ayati da baki garaibu wanda suke dukan hankali ayo na ayoyin sanazal warasalau sannan sai ubangiji ya turo shi ila kafatul bariyati daga dukkan bariya wanda yake bayan kasa li hadiyahum bihi ilal haqi dan ya shirye da su zuwa ga alhaqu wa haqiqatul haqiya da haqiqa na haqu wa shadu na shaida wanda Allah ya ma haka an la ilaha illallah babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah al-ahadu bi zati shine makadaici da zatinsa al-wahidu ka gani ko al-ahadu al-wahidu me ka fahimta a larabci
akwai bambancin ahadu da wahidu
me bambancin
zurfin ma'ana al-ahadu
duk lokacin da kaje an ce al-ahadu Allahu wahidu al-wahidiyya hadaran sai wujudi ne saboda akwai wani akwai mutum a nan gurin shi yasa ilahukum ilahum amma hadaran sai wujudi qul huwallahu ahad ne in ka ji an ce wal wahidu ahadu wahidu to akwai aka hadaran sai wujudi ne a gurin shine al-ahadiyya wal-wahidiyya in dai aka sa alif ya zama tasniya dole
shi
wahidu kenan ai an gane shi kenan to wannan wanda ya gane Allah ya zama biyu dan ba wanda ya fara gane Allah sai manzo Allah shine ma'anar wahidiya. Ka gani? Wa ashhadu an la ilaha illallah ahadun bi zatihi. Shi kadai ne. Wal wahidu. Saboda an fara sanar da shi yayi. An sanar da manzala ya sanar da kowa wanda ba wanda ya sani. Shine kun taka nan mafiyan lan ura bala ba akwai wani abin da mutum yayi idrakin sa ya sani ba annabi waye sanar da kowa annabi shine abin da ke nufi duk lokacin da kaga an ce wahidu to daya in ka ji an ce ahadu saboda haka ka taba jin an ce ashhadu an la ilaha illallah ba ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi ba to in ka ga muhammadar rasulullahi nan wannan shine ilahukum ilahun wahidun mu sani fa allan kun nan Allah dai ne kar ku ce biyu ne dai ne amma manzon Allah shi ke karar da ku ba dan shi ba da annabi Adam bai san Allah ba dan shi ba da annabi Nuhu bai san Allah ba dan shi ba da Idris bai san Allah ba dan shi ba da annabi Ibrahim bai san Allah ba dan shi ba da annabi Musa bai san Allah ba dan shi ba da annabi Isa bai san Allah ba kai jami'ur rusuli ba wanda ya san Allah saboda karkace biyu ne ɗaya ne Allah ɗaya ne shi yasa in aka ce ashhadu an la ilaha illallah Allah kenan sai ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah gashi halittan Allah ne to amma sai ka ce muka ɗaya ne kawai ba yadda za ka yi in ka ce a ka faɗi saboda haka shi annabi ba a raba shi da Allah ko ta koyina amma a tsayar da kai ka gane ga gidan to gidan hadari ne anan ne in izala in kucikuba mu suke ta tsalle saboda kuma har gobe sun kasa raba annabin da Allah sai sun yi suna ganin sun kure sai su dumguro ƙasa sai su taba annabin kuma amma su faye ba za su taba annabin amma kowa ya gane ashhadu an la ilaha illallah Allah ne wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi annabi ne amma kuma dai ake cewa kuma ba haka shi da dizamu amma annabi ma ya gaya muka bune lil islami ala khamis ne amma in ka ce ashhadu an la ilaha illallah dai ne wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi ya kamata ya zama biyu ne iqami salati uku itai zakati hudu sumu ramadan biyar shida amma sai ce muka ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi aka ce muka daya ka yadda ko kar ka yadda ka mutu ka rayu ka zama dutse ka zama bebe ka zama duk abin da zaka yi dai wannan dai shine al-wahidiyya annabi muhammadu muna tare ne ma'ana amma shi ba Allah ne amma muna tare ne ka gani wal wahidu bi asma'ihi wa sifatihi ka gani al-mutajalla ka gani an yi masa tajalli bi huwiyyati haqiqatihi al-haqiyya a cikin huwa yake bi huwiyyati ahuwan haqiqatu haqiyya fil majalis zawatil barriya cikin majal na zati na barru wa ashhadu na sake shaidawa anna sayyidina muhammadan shugaban mu annabi muhammad abdu bawan sa ne wa rasulu manzon sa ne allazi halahu wanda ya masa ado bi awsafi da sifofinsa halahu ya masa ado bi awsafi da sifofinsa wa ammuhu ya game shi da aldafi da ludufin sa gabaki da waka sharfa lahu an astarihi ya bude masa kuma ya ga sirrin sa ya ganshi ko wa alamahu ya sanar da shi bi asrarihi sirrorin sa wa zahara ala qalbihi bil kamali kuma ya zahara ala qalbihi a zuciyar annabi Muhammad bil kamali ya bashi kamala ya dauki duk abin da aka bashi wala jawarihi wajen gabobinsa bisfatil jalali ya bashi sifa na jalala wal jamali da jamala sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka kai yan dariƙa sanin annabi babu wai sai yana cewa kai to wannan shine abin da yake faruwa in mutum bai sani ba kawai in ka ce baka yadda ba manza Allah an ce annabi an ba manza Allah sura ar-rahman daya magana daya ce ta dame su amma ar-rahmanu alal arshi saw akan wannan abin ya dame su abin mamaki wai kuma su ne malamai isa matuka a izala amma ba su gane ba amma kuma mutum ya yadda Qur'ani siffar manzo Allah ne kuma Qur'ani ba magana bane ba halitta bane Qur'ani gabaki daya dabi'a ne hulqullahi ne hulqu rasulullahi ne dabi'a manzo Allah ne to in abu ya zamo dabi'an ka ai abun yin ana ganin shi a jikin ka ne kana hulquhu to dabi'an Allah shin dabi'an Annabi Muhammad siffar Allah shine siffar Annabi Muhammad me ka cire ka ce ba haka ba a ciki me ka karyata ka tabbatar da naka Allah ya kai wa ala alihi da alayinsa wa sahabil kumal da sabansa al kumal cikaku amma badu bayan haka fa inna sayyidana shi shugabanmu shi wata jani wa wasilatana ila Allah shine tsanin mu in aka ce tsani hanyar da zaka bi kaje ko kujeran da zaka haukata ka ko duk wani abin da zaka tafi wani hadara ila Allah unsuru irfani shine unsiri na sanin Allah wa ajawati zaman lamarin sa akwai mamaki cikin zamani ya zo da abubuwa wanda baka san da shi ba wahid dahari a zamanin sa shine tilo iri daya wai mamu wakati kuma shine shugaba a lokacin sa manin tafa bihil baidu waddani wanda addani wal baidu wanda yake kusa da wanda yake nesa in tafa bihi ya amfana da shi shine wa shekhana Allah ya saka masa alheri Abul Abbas At-Tijani shi Abul Abbas At-Tijani sakana Allah min bahri Allah ka shayar da mu daga cikin kogin sa bi azamil awani daga da manyan kofuna ba walau garfatan ba a ba mu mutula irin shan ruwan imani irin shan ruwan kasan a duniya ruwan da ba haramun bane akwai duk koshi in ka koshi zai sa maka zunubi duk bayan koshi in ka ci wani abu kamar nama irin ka ci nama ka a ce ga farfesu ga kifi ga dawisu ga kaza suka ce bari ka taba bayan ka koshi cuta yake sama amma ruwan zanzan in ka ci kasha cikin ka yi dam kara shansa kara imani ne shi kuma shi ne shi kadai wanda yake da wannan kasha shi da yawa karin imani Allah ka ba mu waj'alana ka sanya mu fi jawarihi muna kusa da shi bidar tahani gidan nan na alfari wa ba radiyallahu anhu sharhan shauti jani yayi wa wannan jawahirul kama jawharatul kamali sharha mufidan ala salatin akan wannan salati almusammatun bi jawharatul kamali wanda ake kiranta jawharul kamali fi madahi sayyidur rijali cikin yabon shugaban mazaje fa abda fiha wa ajada ya nuna ya kware wa balaga fiha gayatul murad ya isa mutqa a cikin abin nema wa afsaha yayi fasaha an haqaiqin daga haqiqa wa fada kuma ya bada faida wasamaitu sai shauta ne ce ya ambaci littafin bi fuyubatur rahmaniya faida ne daga kogin rahama fi shari ainur rahmatur rabbaniya cikin aganar da kai waye kaga in ka duba shi salatin gaba ɗayanta tana nuna maka wa ma arsalnaka illa to wannan shi ne fi shari ainur rahmatur rabbaniya fi shari ainur rahmatur rabbaniya cikin shari ainur rahmatur rabbaniya to ainur rahmatur rabbaniya shi ne yadda abin yake za mu tsaya nan saboda sai mu shiga muqaddiman aji yanda abun ya zo kuma ciki Allah ya kara mana son manzo Allah Allah ya soyantar da mu ya sanar da mu albarka manzo Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fati lima gulik wa la khatim lima sabaqa nasir lakib lahat wa la hadi ila siratika almustaqim wa la hadi haqqa qadari mibaril azim salatan tamlaw alazala wal abad azzaman مكانا مضروبة في كل عدد بعد ما في لبقى يا وحيد يا حد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة